العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna bi ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Asabar, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Al-Sheikh Al-Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna bakwai ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 3 ga watan 9 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 24 wanda ake kiranta da suna Al-Qati'iyya. Darasi na yau insha Allah ta'ala za mu tashi makamar da ke bayanta. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: المقامة الخامسة والعشرون الكرجية. ما لم الله يجيك أنسى نافتا وانم مقامة جيتا أشرين لبير ودى أكي كيران تدسونا الكرجية تاكي دنغنيني إزوا واتوان ببنبرني دا أكي كيران شدسونا كرج، wanda wannan birni yana tsakanin birnin Azerbaijan da Hamadan, tsakaninsa kuma da birnin Asbahan tafiya ce ta farsafi 60, ma'ana mil 180. Birni ne wanda yake mai daɗaɗɗen tarihi. Haka al-Harith ibn Hammam, الهارث دن همام يا حكيت أنه قال شيكي فدا شتوت بالكرج لدين أقتضيه وعرب أقضيه ناتي زمن سني واتو أبرن كرج لدين سبو دون باش أقتضيه da nake neman abiyani, wa arabin aqdihi kuma saboda wata bukata da nake neman biyanta. Lafazin wato shatautu, wato mina shatwa ne, idan aka ce ashatwa sanyi, shine yace shatautu naci lokacin sanyi, bil karaji a birnin Karaj, lidainin saboda wani bashi, aqtabihi da nake neman abiya ne, wa arabin da wata bukata, aqdihi da nake neman biyanta. Fa balautu min shita'i halkali wa sirri hannafi ma arrafani jahadal bala'i wa akafabi ala lis'ilali. Yace fa balautu sina jarraba min shita'iha, game da sanyinta, alkali wanda yake mai kware dumbarin baki. Ka san idan sanyi yayi sanyi to baki baya rufuwa, makarkata za ta sanya ka ga leban mutum na sama da na ƙasa, wato sun kware sun rabu da juna, haƙora sun fito fili. Shine yace minshi ta i halkali, yace saboda sanyin ta wanda yake mai kware dumbarin baki. Ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul mu'minun, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun wa sirriha annafi, wato da tsananin sanyinta annafi wanda yake mai hito. Ka san in sanyi sanyi zaka ji yana fito, me yake sanya wannan fito? Iskar da take bugawa a lokacin sa. Lafazin sirrun shine sanyin da ake kiran shi da Hausa hunturu, ko kuma kace jaura. Ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran, mathalu ma yunfikuna fi hadhihi lhayati dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Lafazin annafih an gane ko minan nafha ne. Annafha shine wato kuna ta sanyi, kamar yadda in aka ce allafha wato kuna ta wuta ta zafi. Ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wala in massathum nafhatun min azabi rabbika la yaquluna ya waylana inna kunna zalimin. Lafha ko ga yacen talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun, shine yace wasirriha, da tsananin sanyin ta annafi wanda yake mai hito. Sai yace ma arrafani, kenan abinda nayi gogayya wannan na jarraba, shine ma arrafani, na jarraba ma arrafani abinda ya sanar da ni. Jahadal bala'i, wato wahala ta bala'i da musiba da Allah yake jarrabar wato bawansa, wanda wannan yana daga cikin addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya cika yin ta yau da gobe, yake neman tsari da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala game da wahala ta bala'i. Ma'ana in ma Allah ya jarrabe ka, to bala'in ya zamanto yana da sauki, kamar yadda yake faɗa, Allahumma inni a'udhu bika min su'il qada'i wa jahadil bala'i wa darki shaka'i wa shamatatil a'ada. An gane ko? At-taqdim wa at-ta'khir la yadur. Allahumma inni a'udhu bika min jahadil bala wa darki shaka wa su'il qada wa shamatatil a'ada. Sai yace wa akafa bi ala al-istilahi, ala al-istilahi, wato abinda ya dukufar da ni ala al-istila'i akan jin wuta. Lafazin akafa min al-ukuf ne, idan aka ce al-ukuf shine ma'ana al-mulazama, ko kace al-luzum, ma'ana lazumtar abu daya mutun ya nace akan sa. Ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum aakifuna fil masajid. Ga yacen kuma ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun. Ga yacen kuma lan nabraha alayhi aakifina hatta yarji'a ilayna Musa. Shine yace wa akafa bi, wato ya dukufar da ni ala al-istila'i, wato akan jin wuta. Idan aka ce dukufa shine mutun ya lazumci abu. Lafazin istila ga yacen la'allakum tasdalun, falam akun uzailu wujari wala mustawqada nari, yace ban zamanto ba ina rabuwa da wujari wato daki na, wala mustawqada nari wato ko kaskon jin wutata, ma'ana bana rabuwa da shi. Lafazin wujar karmu manta ya gabata shine ramun kura, abin da yake nufi anan dakin sa. shine yace falam akun uzayilu, lafazin uzayilu minal muzayila ne, al muzayila bi ma'ana al mufaraka. Ga yacin fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratu Yunus, fa zayyana bainahum, shine yace falam akun uzayilu wijari, ban zaman tuba ina gushewa wato gidana, wala mustauqada nari, wato ko kaskon jin wutata, illa li daruratin udfa'u ilaiha aw iqamati jama'atin uhajibu alaiha, yace sai domin wata larura wadda ake ingizo ni da ƙarfi zuwa gare ta, abinda ban makawa dole sai na fito, aw iqamati jama'atin ko kuma sallar jama'a, uhafizu alaiha wadda nake kiyayewa akan ta, shi kadai ne abin da yake fito da ni daga ɗakina, shine yace aw iqamati jama'a ko kuma tsayi da sallah ta jama'a, uhafizu alaiha wadda nake kiyayewa akan ta, fadrutu fi yawmin jawhu muzmahirun wa dajruhu mukfahirun, yace sai aka fakar da ni fi yawmin a cikin wani yini, jawhu yanayinsa muzmahirun wato mai tsananin sanyi ne, wa dajnuhu dilgijansa mukfahirun mai hauhawar juna ne. Lafazin muzmahirun ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala can cikin suratul insan, inna nakhafu min rabbina yawman, ko kuma can me yake cewa, la wannan muttaqina fiha ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira, zamharir wato tsananin sanyi, shine yace faqurtu sai aka fakar da ni fi yawmin a cikin wani yini, jawhu wanda yanayinsa muzmahirun wato mai tsananin sanyi ne, wadajinhu girgijansa mukfahirun wato mai hauhawar juna ne. Mi aka fakar da shi, shine yace faqurtu ila an baraztu minki nani, shine aka fakar da ni zuwa da na ka fito minki nani wato daga cikin ɗakina, bi muhimmin anani saboda wani muhim wani wa li muhimmin saboda wani al'amari mai matukar muhimmanci, anani da ya bujuro mu. Lafazin kinani, kinan jami'i an gane ko jami'i ne na kinnun, ka ce kinan ko kuma ka ce aknan, in aka ce kinnun wato shine daki, ka ce kinnun ko ka ce kinani, jami'insa shine akna aknan. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Nahl, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan, shine yace ila an baraztu izuwa da na fito min kinani wato daga cikin gidana, li muhimmin saboda wani muhimmancin lamari, anani da ya bujuro mu. Lafazin anani an ciro shi ne daga fadar su anna ananan, ma'ana bujirowa. Ga ya can fadar Imrul Qais, fa anna lana sirbun ka anna ni'ajahu azara dawarin fil mula'il muzayyali, shine yace fa anna lana sirbun sai wani garken bakwani wato ya bujuro mana, ka annani ajahu ka ce matayensa azara da ware, wato ƴan mata ne waɗanda suke naza wanda suke zagayen gunki suke dawafi da shi, filin mula'il muzayyali a cikin wato tufafi mai giza, an gane ko, filin mula'il muzayyali a cikin tufafi wa a cikin mayafai waɗanda suke masu giza, shine anan yace fa idza shaykhun aril jilda, sai ga maka wani dattijo mai tsiraitacciyar fatar jiki, badil jurda mabayyanin tsiraici, وقد اتم برئته واستصفر بفويدة واتو ياي روني وقد اتم يجي حقيقة ياي روني برئته واتو دتموني كلي واني كي فلن ايا كلي ني كوي فلن ايا ياي روني ديش واستصفر كما ياي كنزبو بفويدة wato da wani kakkausan tufafi. Lafazin fawaida tasgir ne na fauda, fauda wani nau'i ne na tufa wanda ake sakawa a birnin Sindh, wanda yana da kauri yana da kaushi. To shine yayi kunzugu da shi, wastasfara yayi kunzugu. Sai ka koma can cikin kitabul haidi wal nifas, nan kusa cikin bulogul maram akwai hadisi mai tsawo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwatanta ma Hamna bintu Jahash cewa ga yadda ya kamata ta yi in har jini baya tsaya mata. An gane ko? Shine ma'ana istisfar, ma'ana kunzugu. Me ake cewa kunzugu? Shine dai kamar wani dan banti da mutun zai. Idan kana so ka gane, ka dauki sifar kush wanda ake sa ma kankanan yara wanda suke bawali su yi kashin su a ciki, shine ake kira kenan istisfar. Shine yace wastasfar bi fuwaida, wato sai yayi kunzugu, wato da wani kakkausan tufashi, ba riga ba wando, sai wani dan rawanin sa kawai falan dai shi ma. Wa hawalaihi kasiful hawashi, wato a gefansa wato akwai taron jama'a, kasiful hawashi wato masu yawan taruwa a gefe ko ina sun zagaye shi. Lafazin hawashi kar mu manta ya gabata jam'i ne na hashiya, hashiya shine gefe. Wa huwa yunshidu wa la yuhashi, yana rera waka ba tare da ya kula ba. Ya qaumi la yunbi'ukum an faqri asdaqu min qurri awanal qurri fa'tabiru bima bada min qurri baqina hali wa khafiya amri wa hadirun ila baslimid dahri fa innani kuntu nabihal qadari awi ila wafrin wa haddin yafri tubidu sukri wa tubidu sumri wa tashtaki kumi ghadata akari fajarrada daharu suyufal ghadari wa shanna gharati razaya lgugri wa lam yazali yashatuni wa yabri hatta afat dari wa gaba darri wa barasi iri fil wara wa shiiri wasirtu nibwa faqatin wa usrin aril maqam jarradan min kishri ka annani limigzalu fit ta'arri ladif ali fisinni wassinnabri gairu tadahi wassilahi aljamri gairu tadahi wassilahi aljamri fahal khibam munzuri da'in ghamri yasturuni bi mudrafina aw dimri ila ba wajhi llahi la li shukuri. Yake fada yace ya kauni, yace ya ku jama'a ta, la yunbi'ukum an faqri, babu abinda zai ba ku labari game da talauci na. Asdaqu, mafi gaskiya, min qurri, wato nasraici na nasraita ta a wanan kurri, wato a lokacin sanyi. Ma'ana babu wani abu wanda zai ba ku labari game da talauci na da kuncin da nake ciki sama da yadda kuka ganna a tsiraice a lokaci, kuma lokaci wanda yake na sanyi. Yace fa atabiru bima bada min durri, yace ya ku jama'a ku lura bima bada game da abin da ya bayyana min durri, wato na tsananin da ya same ni. Ba ina hali, wato ku lura da wato koyayyen halina wa khafiya amri da koyayyen lamarina. Duk wanda ya ganni inda yana da lura yana da hankali ya tabbata cewa ni dai mutum ne wanda ina cikin mawuyacin hali. Yace wa hadirun kilaba silmid dahr, yace ku kiyayi juyawar zama lafiya ta zamani, ma'ana sulhu na zamani, yace ku ji tsoron juyawarsa. Yace fa innani kuntu nabi hal qadar, domin ni fa na kasance kafin wannan lokaci mutum ne wanda yake nabi hal qadar, ma'ana madaukakin daraja. Awi ila wafri, nakan taro jiki zuwa dukiya mai yawa. Wahaddin, wato da kaifi, yafri, wato wanda yake yanke duk abin da ya saba ba, ma'ana ina da kaifi game da yanke duk abin da na saba ba, ma'ana ni mutum ne ina da hali, ina da wadata, kuma ina da niyya wanda take zartacciya, shine ma'ana wahaddin yafri, da kaifi wanda yake yanke duk abin da ya saba ba. Yace tufidu sukri, wato kudina yana fa'idantar da talakawa mabukata. Wato bidu sumri, wato mashina, wato bidu shi kuma yana hallakar da makiyana. An gane ko? Kar mu manta sufur shine ma'ana zinare, abin da yake nihi da ita kudade kenan. Shine yace tufidu sukri, kudade na wato suna fa'idantar da talakawa mabukata. Wato bidu sumri, wato mashi na ku yana hallakar da makiyana. Watashtaki kuni, wato taguwa ta wanda yake mai babban tozo. An gane ku? Lafazin kuni ukum jam'i ne na kauma, idan aka ce kauma taguwa mai babban tozo. Shine yace watashtaki kuni, wato taguwa ta tana kai kuka gadata a gari, wato safiyar da nake garar baki, fajarrada dahru suyufar gadari. Yace sai ga maka a yanzu zamani ya tsiraitan man da takubba waɗanda suke na yaudara, ma'ana garken taguwai nashi. In aka ce an yi baƙo safiyar da za a ma baƙo garar baki, za ka shiga taguwa tana kuka, ta san menene abin da zai biyo baya. Washan nagaratin razayar gumri, wato zamani a lokacin da ya tsiraitan man da takubba waɗanda suke na yaudara, washanna sai ya karkasa garatin razayar gumri, wato masu kai farmaki na musibu waɗanda suke masu tsanani a kaina. An gane ku? Lafazin razaya jam'i ne na raziya, raziya musiba. Allah ya kare mu. Washan nagaratin razayar gumri, wato sai ya karkasa a kaina masu kai hari, masu farmaki na musibu waɗanda suke al-gubri mai tsanani. Yace walam yazal, zamanin bai gushe ba, yashatuni, wato yana tumbike ni, wayabri yana feke min jiki. Lafazin yashatuni ga ya can, qala lahum musa wailakum la taftaru ala Allahi kadiban fa yushitakum bi azab. An gane ku? Shine tumbike abu ya zamanto babu shi, babu alamarsa. Shine yace walam yazal, zamani bai gushe ba, yashatuni yana famar tumbike ni gaba daya, wayabri yana fike min jiki. Lafazin wayabri min albari ne, kar mu manta ya gabata shine fikar alqalami. Yace hatta afat dari, har aka kai lokacin da gidana wato ya shafi ya koke, babu shi babu alamarsa. Wagaba dari, wato ubbugar nono na, wato ta kashi, ma'ana kudaden da nake da su gaba ɗaya sun ƙare, ba komai tare da ni. Shine yace wagaba dari, wato ƙuɓɓugar nono na, wato ta ƙarfi. Yace si'iri farashi na filwara a cikin jama'a, wa shi'iri da waƙa ta, yace wabara ta yi tasgaro. ga yacin yarjuna tijaratan lan tabur shine yace wa ba sirri farashi na filwara a cikin jama'a was shiri da waka ta yace wa bara ta yi tasgaro babu ma wani wanda yake tayawa idan aka ce tasgaro shine ka kasa kayan kasuwa yayi tsawa ya kasa sayuwa yace wasirtu ni bo wafaqatin wa usri yace na zama ma'abucin talauci da kunci aril maba ina matsiraicin baya mujarradan ina abun tsiraitarwa min kishiri wato game da fata ta me ake ni da kishir shine fata an gane ko bawa irin na albasar kenan me yake nihi anan tifafi shine yace mujarradan aril maqa ina matsiraicin baya mujarradan ina abun tsiraitarwa min kishiri wato game da tifafi na ka annani limizalu fi ta'ri yace kai jama'a ni fa tamkar mazari nake a wajen tsiraici an san mazari ko a yanzu sai dai ka neme shi gun telawa masu yin surfani wanda da a gun masaka ake samun shi mazari ka annani limizalu jam'un sa shine magazil yace ka annani limizalu ka ce ni tamkar mazari nake fitta arri wato game da tsiraici yace ladi fa ali yace babu wani abu dake yi mun maganin sanyi fisinni a lokacin sanyi wanda ake kiran shi asinni wasinnabar wato da asinnabar wadannan wasu kwanuka ne biyu daga cikin kwanukan sanyi wanda kamar yadda suke fada kwanukan sanyi wato guda biyar ne an gane ko farko dai akwai lokacin da suke kiran shi asin sannan azo sinabr sannan azo alwabr sannan azo al'amir sannan azo almu'tamir sannan azo almu'allal sannan kuma azo mudhiul jabr su bakwai ne kenan wanda a kullun karuwa ne yake farko dai asin na biyu sinabr na uku alwabr na hudu al'amir na biyar almu'tamir na bakwai almu'allal ko almu'allil sannan na bakwai shine mudhiul jamr wanda gaba ɗaya ma garoshin da ake ji na wuta bice shi yake in yin so kuma mu ga me za a yi akwai wata tsohuwa kamar yadda suke ba da kissa shi yasa suke kiran waɗannan kwanuka ayyamul ajuz suke kiran waɗannan kwanukan bakwai kwanuka ne na sanyi to wata tsohuwa ce tana da garken kankanan dabobi ita bata aske gashin dabobinta sai idan waɗannan kwanuka na sanyi sun wuce tana ma mutane jan hankali da nasiha su yi hakuri kar su aske wato gashin dabobin su gashin da ake kiran shi su wanda da shi ne ake saka tufafi da sauran abubuwa waɗanda suke na tarkacen gida kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake goranta mana fadarsa wallahu akhrajakum min buyutikum wallahu ja'ala lakum min wallahu akhrajakum min wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan wa ja'al wallahu ja'ala lakum wallahu akhrajakum min buyutikum wallahu ja'ala lakum ba ita wace ba wallahu akhrajakum wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min jiludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asafan wa mata'an ilahi shine yace wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana ubangijin ku shine ya sanya muku ko kace ya gore muku gun zama a cikin dakunanku inda zaka shimfudar da zaka kwanta akan ta a cikin daki Allah ne ya hore maka go wa ja'ala lakum min jiludil an'ami buyutan kuma shine ya hore muku wato wasu dakuna daga cikin fatu waɗanda suke na dabobi idan an ji ne dakin wannan fatar sai a maida ta daki ne na musamman, dakin da ake kiran shi khaima. Tastakhifunaha, wanda kuke ga rashin nauyin sa, sai ka nade ka linke ka boya a baya. In yaso ayi ta tafiya yawma za'anikum ranar bulaguran ku yawma iqamatikum da ranar zaman gida. Sai ce wa min aswafiha, haka daga cikin audugar gashi. Aswaf jam'i ne na su, wanda gashi ne wanda ake yanka daga jikin dabobi. To a takaice dai ita wannan dattijuwa tsohuwar bata aske gashin dabobinta sai irin waɗannan kwanuka sun wuce. Sai ya dan daga, to take jan hankalin mutane kar su gaggawa su aske gashin dabobinsu. Sai suka kije irin waɗannan kwanuka da suka zo gaba ɗaya dabobinsu suka mutu amma ban da tsohuwa. Tace ai da man na faɗa muku, ni na jarraba yau da gobe. Yau da gobe karatu ne wanda yake na musamman. To shine yace anan la difu ali, babu wani abu wanda zai mun maganin sanyi. Lafazin difu ga yacin cikin suratul an'am, wal an'ama khalaqaha lakum fiha difu'un wa manafi wa minha ta'kulun. Tisinni, wato a lokacin sanyi wanda ake kiran shi as-sin, da lokacin da ake kiran shi as-sinnabr, yace gairu tabahi, yace kawai sai shan hantsi irin na kadangare, was ila'il jamri, wato da jin garushin wuta. Yace fa hal khibamun, yace ya ku jama'a ko an samu wani babban kogi, zuri da'in gamri, ma'abucin mayafi wanda yake mai fadi, ma'ana wanda yake mai yawan kyauta, a samu wani wanda yake mawadaci mai kyauta, yasturni, wanda zai suturce ni bi mudrafin, wato da wani mayafi, audimri ko wata ragga, ilaba wajhillahi, dan neman fuskar Ubangiji mai girma da ɗaukaka, lali shukuri, wato ba dan godiyata ba. An gane ko? Shine yace ilaba wajhillahi, wato dan neman fuska ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, lali shukuri yace ba dan godiyata ba. Thumma qala, sannan sai ya faɗa lafazin mudraf, kar mu manta ya gabata jam'u sa shine madarif, kamar yace da yace aswanan ushiru madarif as-sarai, ko kuma ashabu madarif as-sarai. Shine yace kun maqala, sannan sai ya faɗa ya arbaba sara'ir rafilina fil fira, yace ya kuma yake cewa ya arbaba sara'i, ya ma'abuta tarin dukiya, arrafilina masu taƙama, fil fira'i a cikin rigunan fata. Lafazin al fira jam'i ne na farwa, farwa ita ce rigar fata. Yace man utiya khairan, duk wanda aka bashi dukiya, falin fik, to yayi kokari ya ciyar. Lafazin khair suna ne daga cikin sunayen dukiya. Ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf in taraka khairan aymalan. Bayan kuma wa innahu li hubbil khairi la shadid, shine yace man utiya khairan, duk wanda aka bashi dukiya, fal yunfik, to yayi kokari ya ciyar da ita. Wa man istafa'a an yurfika fal yurfik, duk wanda ya samu ikon tausasa ma jama'a, fal yurfik, to ya tausasa. Yace fa innad dunya, domin ita duniya gadurun, yace mai matukar yaudara ce. Waddahara, shi zamani asurun, wato mai sanya tuntuɓe ne. Wal mukunata, samun iko akan wani al'amari, zauratu ɗaifin, yace ziyara ce ta mafarki. Wal fursa, samun dama, musunatu saifin, yace girgije ne na lokacin rani. In ya haɗu ma sai ka ga ya watsi. Yace fa innad dunya, domin ita duniya gaduru, yace mai matukar yaudara ce. Waddahara, shi ko zamani, yace asurun, mai sanya ne, yawan sanya tuntuɓe ne. Wal mukunata, iko akan wani lamari, idan ka saki baka yi ba to ka tabbata zauratu ɗaya dindidi yake da ziyara ta mafalki mafalki kawai kana tashi sai ka gani babu shi babu alamarsa wal fursata yace samun dama muznatu sayfi yace gilgije ne na lokacin rani in baka ribace ta ba to yanzu ta wazi ta kuci yace wa inni wallahi yace lalle ni rantsuwa nake da ubangiji na la talama talaqaitu shitaa bi kafatihi yace wallahi ba yau ba yace sanyi na taryo shi bi kafatihi da kabla sarkinsa kabla sarori shi gaba ɗaya yace na taryo shi da su wa a'adattu al-uhaba lahu qabla muwafatihi kuma na tanada masa duk wani tanadi wanda ya dace da shi kabla muwafatihi kafin isowar shi an gane ko ba yau ba yace shine yace wallahi yace wa inni wallahi yace lalle ni rantsuwa nake da ubangiji na la qalama yace ba yau ba talaqaitu shitaa bi kafatihi na taryo sanyi bi kafatihi wato da kabla sarore shi gaba daya zamu gansu kenan kafatu shatwa wa a'adattu al-uhaba lahu qabla muwafatihi na tanada masa duk wani tanadi da ya dace da shi kabla muwafatihi kafin isowar sa yace wa ha anal yawma ya sadati yace ya kushuwa gabanni na ga nufa a yau sa'idi misadati damtse na shine matashin kaina wajiltati burdati fatar jikina ita ce mayafina wahabnati jabnati wato tafin hannuna shine akushina jabna shine akushi gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wajifanin kal jawabi wa qudurir rasiyatin wato wannan ayar da suke wanda suke komanta cewa daga cikin ayoyi na alqur'ani akwai waɗanda suke akan wazinin waka to wannan tana daga ciki wajifanin kal jawabi wa qudurir rasiyatin sai ka koma kuma hallo can cikin suratul tauba fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minina yace an gane ko to anan shine yace wajifanin kal jawabi wajifanin ma'ana da akussa kal jawabi wanda suke tamkar ta baku a wajen fadi shine anan yace wa hafnati yace tafin hannuna jafnati yace shine akushina faliya atabir talauci kenan yayi talauci Allah ya kare mu sai yace faliya atabir al-aqilu bi hali don haka yace mai hankali ya lura da halin da nake ciki wali yubadir sarfal layali ya rigayi juyawar zamani ma'ana juyawar kunce tashi yace fa inna sa'ida man ta'adha bi siwahu wasta'adda li masrahu yace domin wato ma'azirci a gobe kiyama ko kuma a ce wannan tun ma nan duniya fa inna sa'ida lalle ma'azirci man ta'adha bi siwahu yace mutumin da yawa astu da waninsa Hausawa suka ce gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah wasta'adda li masrahu mutumin da yayi tanadi yayi tattali li masrahu saboda matafiyarsa wato ita ce kenan makomarsa ne lahira faqila lahu sai aka ce da shi qad jalauta alaina adabaka suka ce kai malam ka bayyana mana wato sanin adabkinka an gane ku qad jalauta alaina adabaka ma'ana ka bayyana mana ladabinka fajiru lana nasabaka dan haka bayyana mana wato dangantarka kai dan wane ne daga ina kake dan wane ne jikan wane ne fajiru lana nasabaka bayyana mana dangantarka fa qala sai ya fada sai ya ce tabballi muftakhirin bi azmin nakhirin yace Allah wadan mutumin da yake alfahari da kasusuwa rundugaggu wayenka da kakanninka sun jima da mutuwa sun rududdige sun zama kasa ka ringa alfahari ni dan wane ne jikan wane ne lafazin nakir ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a idha kunna idhaman nakira yace innamal fakru bittuka wal adabil muntaka iya abinda ake alfahari da shi shine tsoron Allah da kuma ladabi wanda yake zababbe ma'ana bin dokoki na shari'a kuma an shada sannan sai ya sa waka la amru kamal insanu illa ibn yawmihi ala ma tajalla yawmuhu ibn amsihi wama al fakhru bil azmi ar-ramimi wa innama fakharu alladhi yabghi al fakhara bi nafsihi yace la amruka yace rantsuwa nake da kwanukan rayuwarka an gane ko wannan rantsuwa ce wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi da rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ga yacin cikin suratul hijr la amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun shine yace la amruka ma'ana ina rantsuwa da rayuwarka yace mal insan kenan wannan dai kamar tun a jahiliya ne irin rantsuwar da suke da ita amma shi ubangiji ta'ala yana da damar da zai rantsa da duk wata halitta daga cikin halittunsa amma mu bayinsa baya halitta mu yi rantsuwa sai da shi shine yace mal insan yace shi fa mutum bai zamanto ba illa bun yaumihi face dan yinin sa ne alama tajalla yawmuhu akan abinda yinin sa ya bayyana labnu amsihi ba dan jiya bane ba jiya ta riga ta wuce a yau kai menene kai me kake a yau yace wa man fakru bil azmi ar-ramimi yace alfahari da kasusuwa ruddugaggu bai zamanto ba alfahari bane wauta ne da rashin hankali wa inna ma fakaru alladhi yabghi alfakara bi nafsihi yace kusan da cewa iya alfahari shine mutumin da yake alfahari da kansa ma'ana iya kokarin da yake shine a can wannan yawa anan da yake innamal fakaru bituka wani baiti da yake cewa can da yake cewa wannan to baitin ya dan kwanta mana inda yake cewa la amru kamal insanu illa bi dinihi fala taturki takawattikalan alal nasab faqad rafa al islam salman farisi wa qad wada al shirk al nasiba abalahab shine dai anan sai yake fada sai yake cewa thumma innahu jalasa sannan sai ya zauna muhqaqifan wato yana mai tankwarewa wajiran sama ya takurugu daya muqaqifan wato yana mai makirkata yana zanzana kuma innahu jalasa sannan sai ya zauna muhqaqifan yana mai tankwarewa wajiran sama ya takurugu daya muqaqifan yana mai zanzana wa qala si ya fada si yace allahumma ya ubangiji na ya man kama rabi na walihi ya ubangijin da ya lullube bayinsa da kyautukansa wa amara bi su'alihi ya ubangijin da ya umarni game da roƙonsa ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala was'alullaha min fadli kuma ya fada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa amara bi su'alihi ubangijin da ya umarci bayinsa bi su'alihi game da roƙonsa yace salli ala muhammadin wa alihi yace ya Allah kai salati kai ka dade yabo da jinjinawa akan bawonka annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wa alihi da duk mabiyansa har zuwa kiyama wa inni ala albardi wa ahwalihi yace ya Allah ka taimaka min akan sanyi wato da tsarmakatayyarsa ko kace da furgicin sa lafazin ahwal jam'i ne na haula haula shine wato furgici shine yace wa inni ya Allah ka taimaka min alal bardi wato akan magance wannan sanyi wa ahwalihi wato da tsarmakatayyarsa ko kace da furgice-furgicensa wa atihili yace ya Allah roƙonka nake ka kaddara mun hurran wani da na ƙurai yu'thiru min khasasatin wanda zai fifita ni game da wata buƙatar kanshi yana son abin ya dauka ya ba wai wasi ya taimaka mun walau bi kusasatin yace kai koda wani cibirin gashi ne idan aka ce kusasa shine ma'ana abinda ake girmtowa na gashi domin almikas wato shine almakashi kusasa kenan abinda aka ciro wato na gashi me yake nini anan kai ko mun guntuwar kyauta shine yake nufi قال الراوي مرويچن سي yake fada falamma jalla anin nafsil isaniya wal mulahil asmaiya lokacin da wato yayi game da wata rai tashi al isaniya irin ta isam isam shine isam wato ibnu shahr wanda babban dogari ne wato na wani shugaba an gane ko shi Isam lokacin da yana tare da An-Nu'man ibn al-Munzir shi Isam asali dai ba ya da daraja ba shi da wasu danga ba shi da wata danganta wanda zai iya alfahari da ita wanda za a ce dan wane ne ji kan wane to sai ya kasance kuma ya samu matsayi ya samu kusaci wato da shugaba na wannan lokaci shine wata rana sai wani yake tambayar shi yake cewa kai baka da wani asali wanda za a iya cewa dan wane jikan wane ne da ni ka samu wannan matsayi shine sai yake hesa waka sai yake cewa nafsu isamin sawadati isaman wa allamathu alqarra wal itdama wa sayyaratuhu malikan humaman hatta ala wajawaza al aqwama yace nafsu isam yace ran isam sawadat isaman ita ce ta shugabantar da isam wa allamathu alqarra ran shi ita ce ta sanar da shi yadda ake kai dauki a bayan daga wani ikidama da shi da shiga gaba wa sayyaratuhu malikan humaman wato ransa ita ce ta maida shi ya zamanto sarki humaman wanda yake mai cikakken mulki hatta ala har ya daukaka wajawazal aqwama wato ya kire wato tsare kunsa kenan jama'ar da suke lokaci ɗaya da shi to shine anan yace an gane ko suke cewa fulanun wato lahu nafsun wannan nafsun isamiya in aka ce nafsun isamiya ma'ana wadda take kenan mai kokari mai neman alfahari da kanta shine suke dangantawa zuwa shi isamiya shine anan yace falamma jalla lokacin da yayi anin nafsi isamiya game da wata rai wadda take wato ta kai dangane ga isam wal mulahil asmaiya wato da dada dan zance irin na malam asmai wanda malam asmai malami ne daga cikin malaman lugha wanda kuma kasancewar yana da wato dadin zance shi yasa ya zamanto abokin zamani na wato shugaba shine Harun ar-Rashid shi al-Imam al-Asma'i a lokacin nan abokin zaman sa ne yace ja'alat malamihu aini ta'jumuhu yace walqawar idanuna sai ta hadu ta'jumuhu wato tana lura da shi wa marami lahadi wato kibiyoyin idanuna tarjumuhu sai halbinsa suke ma'ana fama nake in gane shi hattastabantu annahu abu zaid yace har aka kai lokacin da na gane cewa ashe abu zaid ne na birnin saruja wa anna ta'riyahu uhbulatu zaid lalle tsiraitar tsiraicin da yayi tarko ne wanda yake na farauta walama hawa sai ya hango annan irfani cewa lalle sani na da ganewa ta kada adraka huta cin masa walam ya aman an ya hatikahu amma fa bi amuntu ba cewa wato ganewar da nayi masa tikita suturar shi, tikita asirin shi, in bayyana ma jama'a cewa wane ne. Faqala, sai ya faɗa, sai ya ce uqsimu bis-samari wal-qamari waz-zuhri waz-zahri, yace rantsuwa nake da ubangijin wato duhun dare wal-qamari da hasken wata, waz-zuhri rantsuwa nake da ubangijin taurari waz-zahri wato da furen itace. Kaji rantsuwa kala-kala ne. Yace innahu lan yasturani, jama'a ku san da cewa babu wanda zai suturce ni a yau, illa man baba khimuhu, sai mutumin da wato ɗabi'arsa wato ta tsarkaka, wa ushriba ma al-muru'ati adimuhu, mutumin da aka cuɗanya fatar fuskarsa da ruwan mutunci, ko ka ce wa ushriba aka shayar, ko ka ce aka cuɗanya duk ɗaya, ga ya can wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim, shine yace wa ushriba, sai mutumin da aka cuɗanya adimuhu fatar fuskarsa da ma al-muru'a wato ruwan mutunci, shi kadai ne zai suturce ni a yau. Alhar marwaycin sai yace fa aqaltu ma anahu, yace sai na fahimci abin da yake nufi, wa illam yadri al-qawm ma'anahu, duk da cewa jama'a basu san ma'anar me yake nufi ba, amma ni tuntuna na fahimci me yake nufi. Yace wa sa'ani ma yu'anihi min ar-ri'da, abin da yake gogegge ne ya da shi min ar-ri'da na zanzana, wa sa'ani sai ya bakanta mun zuciya, wa iraril jilda, wato da takurar fatar jikinsa, ga yacin ta kashe irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fa amantu li farwatin, yace sai na nufatu wata rigar fata ta, hiya bin nihari riyashi, a cikin yini ita ce rigata ta ado. Idan aka ce riyashi, riga wadda take kyakkyawa wadda mutum ya kasaka a jikinsa domin ado, an gane ko, sai yace wa fil layli firashi, in dare ko yayi ita ce shimfiɗa ta, ni ma dai mabukaci ne, a cikin yini ita ce nake sawa ne ado na shiga jama'a, in dare yayi kuma ita ce shimfiɗa ta. Fa nadawtuha anni, sai na tuɗe ta gabarin jikina, wa qultu lahu, nace masa ikbalha minni, karbi, fa ma kadzaba, wato bai yi jinkiri ba, an iftaraha, wato sai ya karba ya saka ta a jikinsa, fa ma kadzaba an iftaraha, wato bai yi jinkiri ba, bai yi latti ba, an iftaraha, sai ya sanya ta a jikinsa, wa aini taraha, yace idanu na ku yace suna ganinta, kuma an shada, sannan sai ya saku waka, lillahi man albasani farwatan abahat min ar-ri'dati li junna albasaniha waqiyan muhjati wuqiya sharra al-insi wal jinna sayaktasil yawma thana'i wa fi gadin sayuksa sundusa al-janna, yace lillahi, yace ladan sana ga Allah, man albasani farwatan, mutumin da ya tufatar da ni rigar fata, abahat wadda ta zame, abahat min ar-ri'dati li junna, wadda ta zame mun garkuwa game da zanzana, an gane ko, abahat ta zame mun junnatan wato junna, garkuwa min ar-ri'dati wato game da zanzana, ko kace mu kirkata, albasaniha ya tufatar da ni ita, waqiyan muhjati yana mai kiyaye gudan jinin zuciyata, wuqiya yace Allah ya kare shi sharral insi wal jinna, wato sharri na mutun da aljan, yace sayaktasi yawma sana'i, yace a yau, yace zai tufatu da yabona, wa fi gadin a gobe kiyama, sai yi kusa sundusan janna, yace sanna za a tufatar da shi wato alhariri wanda yake na aljanna, an gane ko, wannan kenan daidai da baitin alfazazi a cikin shirinya da yake cewa jaza'u mu'iihi harirun wa jannatun, فدعا قول كفار أصابته جنة وما هو إلا من جهنم جنة يجي جزاء مئيه حرير وجنة sakamakon duk wanda ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tufafi na alhariri da aljanna fada a qaula kuffarin asabatu jannatu yace ka rabu da fadar kafirai da suke cewa ai aljannu ne suka taba shi yace fa ma huwa illa min jahannama jannatu manzon Allah bai zamanto ba face garkuwa ne tsakanin bawa da wutar jahannama idan yayi masa da'a shine yace aba hatmin ar-ri'ati li junna sai yace uqiya kuma sharral insi wal jinna sai yace wa fi gadin sayukusa sundusa li janna yace agobe za a tufatar da shi al-hariri wanda yake na aljanna ga yacan aliyahum yabu sundusin kudrun wa istabra kada sai yake fada falamma fatana qulubal jama'ati bibtinanihi fil bara'a yace lokacin da ya tafiyar da zukatan jama'a bibtinanihi fil bara'a game da fannin sa na iya zance alqau alaihi min al fira'il mugasha wal jibabil muwasha wato jama'a sai suka ringa jefa masa rigunan fata almugasha wanda aka sanya audugar gashi a cikin su wanda fata ce kuma sannan an dinka wani wannan wato gashi a jikin ta kamar misali dai irin rigunan sanyi na yau wanda zaka samu cikin ta an sanya wani gashi bayan ta ko kuma fatar ce a ciki amma kuma sai aka sanya wani yadi aka dinka a jikin ta shine yace falamma lokacin da fatana qulubal jama'a wato ya tafiyar da hankalin zukatan jama'a biftinanihi da fannin sa fil bara'ati na iya zance alqau alaihi min al fira'il mugasha wato sai suka ringa jefa masa wato rigunan fata al mugasha wadanda suke abun rufewa da yadi ma'ana abun sanya ma auduga wal jibabil muwasha wato da riguna waɗanda suke al muwasha waɗanda suke abin kawatarwa lafazin al jibab jam'i ne na jubba in aka ce jubba ita ce dai wanda a Hausa ake cewa jabba riga mai dan kankanin hannu wanda kana iya kamar abaya ce kana iya fito da hannun kuma kana iya maida su ciki ma adahu fikluhu abinda nauyin sa ya nauyeye shi har ma ya kasa dauka lafazin adahu ga yacan wala ya uduhu hifzuhuma shine yace ma adahu fikluhu abinda nauyin sa wato ya nauyeye shi walam yakali fikluhu yace bai ma kusanta ba da zai cira wannan kayan da aka tara masa ma'ana ya dauka ba zai iya dagawa ba famtalaka sai ya tafi mustabshiran bil faraji yana mai farin ciki da murna da walwala game da yayi kuncin sa da Allah ya masa game da yayi kunci da aka yi masa mustasqiyan lil karaji yana mai addu'ar Allah ya shayar da birnin karaj ma'ana Allah ya ba su damuna mai albarka watabituhu marwayin yace ni ko sai na bi shi ila haysurta fa'atit taqiya har izuwa gunda wato daukan mataki wato ya dauki ma'ana inda dai zaka ji tsoron cewa tana iya yiwa a biyo bayan ka shine yace wa tabituhu nabishi ila haysurta fa'atit taqiya har izuwa gunda daukan mataki ya riga ya dauki ma'ana wurin da taka tsantsan ya riga ya dauki wa badatis sama'u naqiya samaniya ta bayyana tana wartsake babu wani gilgije babu wani hazo tare da ita fa qultu lahu sai nace masa la shadda ma karrasaka albardu lalle ya tsananta cutar wanda sanyi ya maka falata ta'arramin ba'du daga yau yace dan Allah ina jan hankalinka kar ka koma tsireta sai ya wahaltar da kai faqala sai ya fada sai ya ce waika kai canka laysa min al-adli sur'atu al-azli, yace ai baya daga adalci gaugawar zargin aboki. Yace fala ta ajal bi lawmin huwa zulm, yace kar kai gaggawar zargi, yace zalunci ne. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kuma kar ka bibi abinda baka da sani game da shi. Sai yace fa wallazina wara shayba, rantsuwa nake da ubangijin da ya haskaka hurhura, wadayyaba turbata daiba, ya tsarkake kasar wato birnin Madina. Dai ba suna ne daga cikin sunayen Madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rada mata, amma a jahiliya Yathrib ake kiranta. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa iza qala qa'ibatu minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u, shine yace fa wallazina wara shayba, rantsuwa nake da ubangijin da ya haskaka hurhura, wadayyaba turbata daiba, ya tsarkake kasar Madina. Yace laulam ata'arra, yace in ba dan na tsireita, in ba dan na tsireita ba, yace ai la ruhutu bil khayba, yace da na mareta da tabewa, wa zai ma kula da ni ya bano na abu. Wasafir al aiba, yace jakata ta kudi, yace ai da tawojinta. An gane ko? Al aiba shine jikka, wannan kamar wannan burgami wanda mutum yake sanya kaya, jam'un shi shine al huyab, shine kamar can da yake cewa wa alqa bi sahara ila gabi'i ba'ahu nuzulal yamani dhil uyab al mukawwali thumma naza'a ila al firari, sannan sai ya karkata zuwa gudu, wata barqa'a bil firari, wato ya rufe fuskar sa wato da hauhawar kushi wanda yake na dagangam. Shine yace wata barqa'a, ya rufe fuskar sa, kar mu manta ya gabata minan burqu ne, idan aka ce alburqu shine wato murfin fuska da mace take sakin wani dan kyalle ta rufe fuskar sa, fuskar ta wanda ake kiran shi niqab. Shine yace thumma naza'a, sannan sai ya karkata ila al-firari zuwa gudu, wata barqa'a wato ya rufe fuskar sa bil firari, wato shine da hauhawar daure fuska. Wa qala sai ya fada, sai yace amata alamu, yace kai har su baka san anna shinshinati, wato dabi'ata al-intiqalu min saydin ila saydin, ciratuwa daga wata halauta zuwa wata, walin idafu min amrin ila zaydin, da karkata daga amru zuwa zaid. Aini bana tabbata abu daya daga wannan horauta halle wata ake zuwa. Yace wa araka qad uqtani, yace ina ganin ka hana ni abinda nake so nayi, wa aqtani wato ka saba mun, wa afattani ab'afa ma afattani, ka wato ka kubtan mun da linkin abinda wato ka fa'idantar da ni, wa afattani ma'ana ka hana ni ab'afa ma afattani, wato linkin abinda ka bani. Ai mutane da suka ka bani rigar fata ne su ma suka ringa bani riguna, da abinda zan samu yafi haka. Yace fa afini afa kallahu billagawika, yace da Allah kyale ni shafa min lafiya, kai ma Allah ya baka lafiya game da kuskurenka. Yace wasu duni baba shi duka wala hawika, toshe mun kofar wato gaskenka da warginka, rife min ita. Aras yace fa jazamtuhu jabzat tilaba, yace sai na husgoshi irin husgowa ta mai yawan wargi, waja'atu bihi lidduaba, wato na masa kuwa saboda wato wargi. Shi ne yace waja'atu na masa kuwa, kamar yadda zaka ma mutun haka a baki ka masa kuwa, yace lidduaba saboda wargi. Wa qultu lahu, nace masa wallahi law lam uwarika, rantsuwa nake da ubangiji na in ba dan na suturce ka ba, wa ugaddi ala awarika, kuma na rufe aibinka, ban ce ma jama'a kai mayaudari ne, yace da ma wasalta ila sila, yace da baka sadu ba zuwa wannan kyauta, shi ma ya maida martani. Yace walan kalabta, yace da baka juya ba aksa min basla, wato mafi tufatuwa game da albasa, ga ya albasa ma kahita wannan tufatuwa. Fajazini an ihsani ilaika, sakauta mun kyautata wadda na maka, wa satri laka wa alaika, da suturar da nayi maka, da suturce wadda na maka, wa alaika kuma na suturce akan ka, shine ma'ana na fitona asirinka. Bi anta sumahali bi raddil farwa, shine da zaka mun rangwame game da dawo mun da rigata wadda na baka. Auto arifani ka fati shatwa, ko kuma ka sanar da ni kabla sarkin sanyi. Fa nazara ilayya nazara almutaajjibi wa zumaharra izmi hirara almutagaddibi. Fa nazara ilayya, sai ya kalle ni, nazara almutaajjib, irin kallo na mai mamaki. Wa zumaharra, a lokacin nan sai ya ringa wato juya idanunsa, ma'ana idanunsa suka yi jajjawur, izmi hirara almutagaddib, irin juya idanu na mai fushin da gangan. Wazma harra, sai ya ringa juya idanu, izmi hirara almutagaddib, irin juya idanun mai fushi na da gangan. Kun makala, sannan sai ya ce da ni, amma raddul farwa fa abadu min raddil amsid da'ir wal maitil ghalir, yace sani da ya dawo maka da rigarka ta fata, ai dawo da jiya wato yafi nisa game da dawo da jiya wadda ta wuce. Kenan dawo da jiya wadda ta wuce yafi sauki akan dawo maka da rigarka. Wal maitul gajir, da mamaci wanda ya riga ya wuce amma amma manta da shi. Yace wa amma kafatu shatwa, yace sani dai kabla sarkin sanyi. Fa subhana man qaba'a ala zihnika, yace sarki ya tabbata ga ubangijin da ya rufi ala zihnika, a bisa hankalinka. Wa auhawi a akhzinika, ya raunana wato jikar taskarka, ma'ana shine kenan har wannan. Wa auha, ya raunana wi a akhzinika, wato jikar taskarka, ma'ana inda kake kiyayewa kake hardacewa. Hatta unsita ma anshattuka bidaskarati ibn sukkara, yace har ka manta, a har aka mantar da kai. Hatta unsita ma anshattuka, yace har aka mantar da kai abinda na rira maka. Bidaskara a gidan giya, ibn sukkara, baituka ne ibn sukkara. Ibn sukkara shine Abul Hasan Mahmud ibn Abdullah ibn Muhammad al-Hashimi, wanda yana daga cikin waɗanda suke shahararrun mawaka a daula ta Abbasiya, wanda sun ce yana da littafi na waka diwan kinshi sama da baiti 50,000 ne. Shine Ibn Sukkara, wanda kar mu manta waɗannan baituka guda biyu, daman tun can a cikin muqaddima mallan ya faɗa ba nashi bane. Baiti biyu su yake cewa assastu alaihima binyatal maqamatil hulwaniya, sai yace wa akhiraini tawamaini dammantuhuma khawatimal maqamatil karajiyya. Waɗannan ba nashi bane ba, a cikin wannan littafi gaba daya waɗancan baituka biyu na cikin maqamatul hulwaniya da waɗannan biyu su ma ba nashi bane, amma duk baitin da ka gani shi ya tsara shi nashi. Shine yace hatta unsita, aka mantar da kai, ma anshattuka, abinda na rira maka. Bidaskara, wato a gidan giya. Daskara shine gidan giya, yam'unsa shine da sakir ko ma daliya. Wagadat da sakiru jillakin sifran ka'al lam tugushaqtu bi huffadin aw huffadi. Da sakir jam'in kenan, jam'i ne na daskara. Sai ce Ibn Sukkara, wato ga Ibn Sukkara shine yace ja'a ash-shita'u wa indi min hawa'ijihi sab'un idzal qatru anha jatina habasa kinnun wa kisun wa kanunun wa ka'su ila ba'dal kababi wa kaffun na'imun wa kisa ja'al shita'u wa indi min hawa'ijihi sab'un idzal qatru anha jatina habasa kinnun wa kisun wa kanunun wa ka'su ila بعد الكباب وكف النائم وكساء يجي جاء الشتاء يجي سنيازو وإندي من هوائجه يجي أبونا فأقوي بكاتنسا أقوي أبوه أن دياك مات أشي ناتان ديسو شكو يارك يا ماميين سبعون يجي وإندي من هوائجه سبعون أبونا أقوي أبو بكوي ودن دسكي نبو كاتنسي وان دياك مات أشي ناتان ديسو yace izal qadaru yace sani dai digar ruwan sama habasa an hajatina wato ya hana game da bukatunmu yace izal qadaru yayin da wato digar ko kace zuban ruwan sama habasa an hajatina ya tsiri gabarin bukatunmu abu na farko yace kinnan shine daki wanda yake tsoro kuma ba na hakki ba an gane ko kinnun yace abu na farko yace kinnun wato shine daki wanda kinnun kar mu manta ya gabata nan kusa jami'i mufrad ne na aknan gaya can wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan shine yace kinnun abu na farko daki wakisin da jikar kudi ya zamanto jikar ka ta kudi a cike take wa kanunun kabla sar na uku kuma kana da kaskon jin wuta kina a yau kana da shofaji a daki wa kasu ila wato da gidauniya ta shan kunu amma ila suna ne mai giya an gane ko wa kasu ila da gidauniya ta shan giya kenan sai mu juya mu ce da gidauniya ta shan kunu ba'dal kababi bayan kuma kata na diga shashen nama wa kaffun na'imun da tafin hannu wanda yake mani'imci an fahimci me yake nihi ko a wata nuska ana samu wa kussun na'imun kussun suna ne daga cikin sunayen gaban mace shi yasa tunda kalima ce wanda take tana da muni shine ake canza sai a ce wa kaffun na'imun da tafin hannu wanda yake mani'imci wa kisa kuma da mayafi ko kuma kace da bargo kenan waɗannan sune kabla sar bakwai ana kiran su da kafatu shatwa duk wanda ya hada su sai dai ya ji an ce sanyi ya wuce yace ta ina ya bi kinnun daki wakisun da shikar kudi wa kanunun da kaskon jin wuta wa kasu ila da gidauniya ta shan kunu ba'dal kababi bayan mutun ya tana duka shashen nama wa kaffun na'imun da tafin hannu wanda yake mani imci wakisa kuma da bargo hada su fa akwai wahala go thumma qala wasu dai hidi tsoro ya hana su thumma qala sannan sai yace la jawabun yashfi lalle amsa wadda take warkar da zuciya khairun min jilbabin yudifi ai tabi alheri game da riga wadda za ta ma maganin sanyi a baka amsar da za ta warkar da kai ta warkar da kishirwarka ai yafi alkhairi game da wato riga wadda za ta maka maganin sanyi lafazin yudifi nan ya shafi hamza kin da saboda tajinis tunda ya ce yashfi sai ya ce yudifi min addifni lakum fi hadifun wa manafi yace faktafi bihima yace ka wadatu da wannan baituka da na baka wa aita yace ka kiyaye su wanka fi juya ka tafi an gane ku tuntuni ma ya ma nemi rabu da shi cewa wanka fi juya ka tafi alharis yace fa faraktu yace sai na rabu da shi wa qad zahabat farwati li shikwati yace rigar fata ta tafi saboda tsiyata ta qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalli shine yace wa qad zahabat farwati li shikwati yace rigar fata ta tafi ta halaka li shikwati saboda tsiyata ta wa hasaltu ala ridati dula shikwati yace ni kuma sai na tabbata akan zanzana da munkirkata wato tsawon lokacin sanyi ba ni da wata riga wanda zan sanya ta yi maganin sanyi shi ko ya tattara kayan jama'a ya tafi da su na insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu.